wannan zama na karatun hadisi a cikin wannan babban littafi ne wannan babban littafi littafi mai albarka littafi mai albarka kuma Imam Malik wa sallahu alaihi wa Imam Malik Allah ya kara masa yarda wanda babban almajirinsa daga cikin manyan almajiransa Imam Yahya bin Layth al-Andalusi ya ruwaito mana yau za mu karanta babun nauyi al-sala wannan babi zai yi mana magana akan halin da mutum ya samu kanshi barci ya dauke shi ba sallah a kanshi ya za a yi wannan مالك شوى حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر اسرى حتى اذا كان من اخر الليل عرس وقال لبلال اكلا لنا الصبح ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكلأ بلال ما قبل ثم استند إلى راحلته وهو مقابل القدر فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول في كتابه أقم الصلاة لذكري wannan hadisi kamar yanda wannan babu ya fara da shi Yahya bin Yahya al-Andalusi al-Andalusi Allah ya kara masa yarda ya ruwaito mana wannan hadisi da Ibn Shihab idan aka ce Ibn Shihab shine Imam Zuhri babban malami Imam Malik wanda muka tarjuma shi a baya shi kuma ya ruwaito shi da Sa'id ibn Musayyib wannan babban malami ana kiran shi Sa'id ibn Musayyib da kasr liya ko kuma da fath liya ko kace Sa'id ibn Musayyib ko Sa'id ibn Musayyab idda Imam Malik Allah ya kara masa yarda duk da shi wannan riwaya da cewa Sa'id ibn Musayyab an ruwaito cewa yana cewa sayyaba Allahu man sayyaba abi duk wanda ya ce babana ribataccen yaki ne to shi ma Allah ya maida baban shi haka dobi in ka ce musayyab shine wanda ya ce shi a yaki yace duk wanda ya ce ma baba na haka to shi ma Allah ya ba baban shi haka wato kenan shi ibnu musayyib ne dan me riba ta mutane ne a yaki jarumi wato baban shi in ko ka ce musayyab ka ce shine ake riba cewa kaga ya zama ba jarumi ba ke to amma imam Jalaluddin Suyuti ya ruwaito raunin wannan riwayar be kenan riwayar tana da rauni akan wannan addu'an da yayi to shi wane ne Sa'id ibn Musayyib shi Sa'id ibn Musayyib shine Sa'id ibn Musayyib bin Hazm bin A'id al-Makhzumi al-Quraishi shine sunan baban shi Musayyib din shi Musayyib din ana ce mar Hazm dan A'id dan Am dan Umar al-Khazan ana kira mu wani kakanni daga cikin kakanni shi ibn Makhzum su kuma suna daga cikin kabilan Banu Makhzum ne kuma bi Quraishi ne wanda ya rayu sannan Sa'id ibn Musayyib yana daga cikin kibarul tabi'in manya mai wadanda suka ga sahabbai ina ba ta ambayinka shi Allah ya tafa magarinsa nono shi ya ga sahabbai manya manyan daga cikin sayyidina Abu Huraira sannan mahaifinsa sahabin annabi Muhammad kakansa ma sahabin annabi Muhammad yana daga cikin manya manyan birnin Madina bayan tafiyar sahabbai wanda babu irinsa babban malamin hadisi ana cewa shi Ali al-Madini Sheikh Ali al-Madini malamin jarh wa ta'dil
malamin da ke gane wannan malamin in mutumin ingantacce ne ko ba ingantacce ba watan malamin kristiyan a ilmul hadith ya ta'biri irin da ambo ina ba ta ambinta malamin da zai iya cewa wannan mutumin kwarai ne ko wannan mutumin banza ya ta'alamu min at-tabi'in aw ta'an aw ta'a ilman min yace duk cikin tabi'ai ban tablidai bakin ilimi na yace ban san wani mai ilimi wanda yake wannan mutumi girman ilimi ba shine sa'id ibn musayyib Allah to ya da ai sa'id ibn musayyib ya zo ya rayu rayuwarsa ta kasance shi ya rasu ne hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 72 a wani riwaya aka ce tana da shekara 73 to me ke faruwa kuma gashi ya ruwaito mana hadisi ya ce mana inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi sahabi ne ba sahabi bane amma gashi ya yi isnadin hadisi ga annabi muhammad wannan hadisin ya zama mursali hadisi mursal idan ya zama na aka ruwaito sanadi an wani idan muka ji tabi'i wanda bai ga annabi muhammad ya zauna da shi ba yace mana qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai fadin mana sahabin da ya ruwaito ba wannan ya zama mursal ya zama hadisi mursal wannan an cire sahabi wa mursalin fihi sahabi taqab haka malaman hadisi suke fadi ya cire sahabi imam shafi'i Allah ya kara masa yarda shi daga cikin mazhaban sa yanda yake gina istinbat al-ahkam baya gina shi da hadisi mursali ni kan ce duk hadisi mursali bai inganta a waje da ba sai na mutum daya wane ne wannan yace sa'id ibn musayyib sa'id ibn musayyib idan yace in yazo an idan aka fade shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam imam shafi'i yace kowa bana karban shi in dai tabi'i ne amma shi wannan ina karban shi dalilin ne shine malamai sai suka yi tafarbu'in wannan sai suka gano dalilin da yasa sa'id ibn musayyib idan yazo fadin hadisi sai ya ce inna rasulullahi ko qala rasulullahi bai fadin sahabin da ya ruwaito dalilin surukuta kaga wannan zai kore maka riwayan da wasu suke yadawa su ce maka sayyiduna abu huraira shi ya auri dar abu huraira ne a ce ai sai na abu huraira bai taba aure ba waye ga maka alaga kuma yayi aure har ya haifi da bai can ya haifi amma ga wanda ya aure dan shi shine sa'id ibn musayyib shi kunyan surikin shi yake ji idan yazo surikin ne malamin kaga irin yanda malaman da suka tabaibaye ilimin addini almajirin sa ne sai ya dauki dan diyansa sai ya bashi sai ya zama shi ya nakalto mana ilimin sayyidina abu huraira amma in yazo saboda girman surukuta da ke tsakanin su bai iya fadin surikin nasa in yazo kawai rusai mu ya ce qala rasulullahi da malamai suka zo sai suka bibbi da hadisan sai suka gano ashe nauyin surukuta baya fadin cewa ya ruwaito daga abu huraira ashe ka da mu a al'adar mu abu ne mai can da ke a matsayin ka na wanda ka auri dan mutum ya zama na kana jin nauyin sa kana jin kunyar sa ba ka iya fada wannan abu ne mai can da ke ce za idan mutum ya zo ya ce maka wai a bar al'ada a bar kaza wannan ka dauke shi rabin mahaukaci idan ya ƙara in ya ƙara maimaitawa ka dauke shi a mahaukaci domin a musulunci al'ada yana da girma alaga subhanahu domin malaman usuli cewa suke yi al-ma'ruf 'urfan kal-mashru' shar'an duk abinda muka zo muka samu al'umman gari su ne ɗabi'an su haka suke yi haka suke rayuwar su shikenan nassun qur'ani ko hadisin annabi muhammad bai zo ya cikaro da wannan abin ba to kai a matsayinka na mazaunin wannan garin ko wanda ya shigo wannan garin ka saba ma al'adar waɗannan mutanen kamar ka saba ma qur'ani ne da sunnan annabi muhammad an fahimta al-ma'ruf 'urfan kal-mashru' shar'an Allah wani lokaci ma za a iya cin karo ga shari'a ga al'ada shari'a kuma ta koma baya al'ada yayi aiki a ina inda ya zamana misali kana da kanin baban nan naka yana da matan nan nashi yarinya ne matashiya sabani kawai kanin baba ya take ta saki aure ya zama na babu saki ne tsalaƙun ne wanda yake ba'in baya yiwuwa a dawo
shikenan taje ta idda ke wannan ku haɗu da ita ku gaisa ta kalle ka sai murmushi kai ma
shikenan ya za a yi a shari'a
ya halatta ka iya zuwa ka je ka aure wannan ina ba ta ambalita
ai shari'a ne ta halatta maka wannan ko aure musulunci sunna ne to amma zumunci ba faradi ne wajibi har manzon Allah ya tabbata a cikin hadisin Bukhari yana cewa la yadkhulu aljannata qati'un duk mai yanke zumuncin shi ba zai taɓa shiga aljanna ba wajibi ne to kaga nan a al'ada can shin da za ka je ka auro wannan ɗan matan da ɗanin babanka ya saka ko kuma yayan babanka yaya gidan zai zaunu zumuncin za ka ɗaure ka zo yin dina limanci ka rinka cewa a daidaita sahu a bayan shi bayan ka rubuta sahunnai gaba ɗaya ina ba ta an fahimta to anan kaga anan ne mai shari'a ta lura anan shari'a sai ta ce maka ma a dawo kakkai wannan shin aure sunna ne amma wanda da zumunci da zaman lafiya wajibi ne dun haka al'ada anan yana da karfin da ya fi wancan shari'a ina ba ta mun fahimta to kaga al'ada abu ne mai kyau duk lokacin da aka fara ce maka a aikina haba sirikinka ne ai ku kashe kawai to ka tabbatar ma cewa wannan an bar an bar tsarin musulunci an bar koyarwar Annabi Muhammad amma ba a ruwaito sahabban Annabi Muhammad da dan waɗanda suka biyo su baya wanda suka naƙalto mana alƙur'ani da koyarwar Annabi Muhammad suna aka a kunya ce tsakan da shirkan su shi yasa muka samu wannan Sa'id ibn Musayyib Allah ya kara masa yarda Imam Muslim da Imam Abu Dawud da Ibn Majah sun ruwaito hadisi daga ana daga Yunus shi kuma Yunus ya ruwaito daga Ibn Wahab ya ruwaito daga Sa'id ibn Musayyib ya ruwaito daga sayyidina Abu Huraira Allah ya kara masa yarda ashe kenan wannan riwayar nasu shi ke nuna mana kuma nafsun hadisi ashe sayyidina Sa'id ibn Musayyib wani lokaci yana sarrahawa yana iya bayyanawa kila in ya ga daga kai sai shine zai iya faɗin sunan sirkin nashi in ma ko in ba daga kai sai shi bane baya iya faɗi a cikin mutane shi yasa ake karban hadisin shi mursali ne amma musnid kuma a in ka kalle shi a lafazin shi hadisi ne mursal hadisi mursal kuma mun san yana daga cikin kabilan hadisin da basu inganta ba amma ta sabu in malaman sun tabbatar ma hadisin ya zama musnid wato yanda ya inganta ina fatan an fahimta saboda ya bayyana ga wanda bai faɗa ba daga ciki an gane nufi na ashe wannan ya nuna mana kai daidai da Fulako da Fulani suke yi abu ne mai kyan gaske inda malam Bahaushe ya haɗa da al'adan shi da al'adan Bafulatani kaga mutum yana jin kunyar sirkansa yana jin kunyar sirkinsa bal ɗan uwan matansa ma kaga akwai an kunya a tsakanin su wannan abu ne mai kyau al'ada ne mai kyau shari'a ya tabbatar da irin wannan domin ga waɗanda suka naƙalto mana addini gashi muna fahimtar wannan daga gare su ina ba can an fahimta in ko ka ji an fara cewa ai kai kana yin addini ga addini iyaye da kakanni ne gargajiya Allah kai ka mana cewa addinin gargajiya an alqur'ani ne yake cewa cikin surat Yusuf dayna inni taraktu millata qawmin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun da bar an al umma da ba su imani da Allah ba da ranar lahira sai ya koma mene addinin iyayen shi wattaba'tu millata aba'i ibrahim wa ishaq sai ga shi na lissafa mana kakannin shi na koma addinin kakanni na a kakannin ma din kaka ce kaka yi runto sai ya ce a ga ibrahim da ishaq ga wane ne dan me zaka ji kyaman a ce maka ko ka ji kyaman rike tasbi ko kuma a ce maka a ai kai kana wazifa a'udhu billah wannan imanin kama da rauni akan haka ana bauta ma Allah a yaqini ina ba ta mun fahimta ya to wannan yana daga cikin babban tabi'i ne wanda ya rasu tarihi ya nuna ya rasu shekara 93 da yin hijira ya ce mana anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hina qafala min khaybar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya dawo daga garin Khaibar anan kafala masdarish al-uful ba a ce ma matafi kafala min safar kaman wanda ya kasance mai yana rayuwa ne a cikin zariya in an yi nisa ne ya duran da yaje duran da ko yaje saban gari ranan na kai ai mun ga duniya mun ga gari randa ko kace mai yazo yaje Abuja to ranan nan kayan sallar shi da wane ne duk sai an karar da ita akan hanya to da zai je Abuja so ɗaya wannan ya ce zai dawo a ka'idar larabci ba za ta ce man afala min al-sahbi saboda bai saba da wannan dogon tafiyar ba amma mutumin da ya saba ya Abuja ya yola ya ina ne ina ba ta gama yinka ya kai ya dawo ya san gabas da yamma kudu da arewa in ya dawo sai mu ce mishi hina afala min al-sahbi amma wancan sai mu ce hina raja'a ina ba ta an bayyanta wannan harshen larabci haka yake abbarawa da shi to wannan yana nuna mana mene shine afala min al-khaybar wato lokacin da manzo Allah ya dawo daga khaybar kenan manzo Allah ya saba dogon tafiya irin wannan wannan malamai sun ce sun dawo riwayoyi daban-daban wasu sun ce a haibi wani ruwayan yazo a Hudaybiyya ne wani ruwayan yazo a Tabuka ne amma riwayan da yafi shine na Imam Usaini shi da yace a manzo Allah lokacin ya dawo daga Hunayn malamai ba yi da alaka da wannan amma Imam Nawawi Allah ya kara masa yarda ya ga ingancin wannan riwayan ya fi kowanne saboda ashabul magazi da sauransu duk akan haka suka rubuta ina ba ta mun fahimta lokacin da manzon Allah ya dawo daga Khaybar asra hatta idha kana min akhir al-layl manzon Allah sai yayi tafiyar dare idan muka ce asra yayi tafiya cikin dare da rana da sauransu ba a jira shira a wani riwayan ta tsara lailatan kamar a riwayan Imam Muslim Allah ya kara masa yarda shi yace tsara lailatan ya tafiya dare a wani riwayan na ibn Mus'ab shi kuma cewa asra'a bil ayn yace yi gaggawa amma wannan riwaya nashi marjuh saboda wancan riwayan Muslim ya fi kusa da wannan sannan shi wannan fi'ilin yana zuwa a ruba'i yana zuwa a thulathi zaka ce asra ruba'i yana da ma'ana tafiyan dare zaka ce sara yayi tafiyan dare thulathi duka ma'anan su daya lugha ne guda biyu an ji larabawa wannan sun ce sara wannan sun ce asra ina ba ta an fahimta shine nan mallan ke cewa hina qafala hina asra hatta idha kana min akhir al-layl wato manzo Allah ya tafiya tsawon dare har yanzu zai kai makusan karshen dare arrasa wa qala li bilal sai ya zama na manzon Allah yayi ta'rif arrasa masdaruhu ta'rif imam khalil al-farhudi ko al-farahidi babban malamin nan wanda larabawa suna ce min azkal arab mai kwakwalwa wanda ya kirkiro ilimin arudi gaba daya ya rasu hijirana da shekara 175 imam khalil cewa yake yi wannan ta'ari baya yiwuwa sai da ita dai kai tafiya kaman cikin dare haka ka tsaya ka huta ka tashi ka kara gaba cikin dare da jumhurun masana lugha su kuma suka tafi akan cewa a'a mumkin yattafi'u laka tafiya ne ne kai dare cikin dare amma ya dan tsaya ya huta sannan ya ci gaba ko da kokari ya waye to haka nan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi wannan وقال لبلال اشكين تفيان سيسيما سيدنا بلال اقلع لنا الصبح تو ينزو منا سمي داري الرواية دي زوبا ونهما تيوا تيوا سعبي سكا امام انزوان الله هل لا عرفت يا رسول الله شن داماك انقيا مهوكا من يا رسول الله سيتي اخاف ان تنفلوا عن الصلاة انا دين صوران كده قرب كان ندين داري يا ايدي صلى يا رسول الله sai bilal sai ya ce mishi ana uwa izuku ni zan tada ku manzo Allah sai ya ce mishi to shikenan daga nan sai manzo Allah ya ce mishi to bilal mu yanzu zamu dan kwanta kai kuma ka kula mana da subahi shi da shi akai tafiya gagajiyan tafiya amma sai da bilal ya yarda da haka a riwayar imam muslim ya ce mene fa sallal bilal ma qudira lahu a in ka duba sahihi muslim Imam Muslim yace sai Bilal ya je alola ya ta sallan nafil fili ko gadan abin da Allah ya hore mishi daga nan kuma wa nama rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi Muhammad ya bacci wa ashabuhu da sahabbansa wa kala bilal ma qaddara lahu bilal ya zauna yana ta sauraron da ya ga kullowan alfijir ya tada annabi Muhammad da sahabbai to me zai faru a wannan sun matsala da ila rahilatihi gajiya sai ya taso masa sai zama na sayyidina bilal ya jingina ga abin hawansa raƙumi ne ko doki ne to yana tsaye sai dan jingina haka ya gani yaya me zai faru fa huwa muqabilin qad ga shi da fuskantar alfijir ga gajiya ga hali na tafiya sannan kuma ga bacci a ido kuma gashi an tashi ya ce kuma shi ne yace bari in kula da wannan ina fatan an bayyana to me zai fa me zai faru fa galabatu wa aina sai sayyiduna bilal sai bacci yazo sai dauki idan shi ina fatan mun bayyana kenan kaga wannan yana nuna maka insaniyatu sayyiduna rasulullah bayan alaman zan Allah insanu ne amma insanun kamil watan mutum cikakke wanda babu na kasa a tare da shi shi yasa yana daga cire a ilimi ka zo ka ce mana sayyiduna rasulullah ba mutum ba ba mutum ba kai ba duk halittar da Allah yayi babu halitta mai kima dan adam gaba daya domin shi ne Allah yace khalaqtuhu bi yadi yadi gaba daya Allah yake da kaina wani wani mutuma da mamma dan ce da hannun shi Allah ya hada dan adam da hannun shi Allah ya hada dan adam amma sauran halittun din zaka kulfa ya kulle ka hada da aljani in kace manzo Allah ba mutum so ina zaka kai zaka ce shi jinniyu ne aljani da wuta aka yi shi dan mala'ika an yi shi ne da hatte amma shi sayyidina rasulullah raba hatte yi ce idan ka cire ne shi insaniya ka cire ne shi wani babban ni'ima wanda Allah ya yi shi shi yasa zaka ga manyan malaman musufa ya sai su ce maka a'a sifatu rasulillahi aw saqu bal ayy shi sifofin manzon Allah sifofi ne na mala'iku amma bashar ne domin alqur'ani ya tabbatar mana da bashariyar annabi muhammad domin ya ce qul inna ma ana basharun wannama innama ana harfu hasrun watan bani ba kowa kowa bane sai halittar dan adam da Allah ya yi ka alqur'ani na tabbatar mishi kuma ga manzon Allah yana bacci ce za imamu nawawi ke cewa duk wanda ya ce maka irin wannan yi watsi da maganar shi bai kama hanyar da malamai suka kama ba ina ba ta an bayyana a annabi dan adam amma ka zo ka ce mana kaman kowa to nan ne sai mu bi kai da kai ina ba ta an bayyana manzon Allah dan adam ne amma yana da khususiyya fiye da kowa me yasa saboda mun ji shi yana cewa innama abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini yace ni a wajen Allah ma nake gwana idan naje nan nake cin breakfast menene komi da komi sun stop dream da me tun a san yake samu inma abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini yaciyar da ni ya shayar da ni ina ba ta an fahimta so sayyiduna rasulullah yayi bacci ma la yace falam yastayqiz rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wala bilal wala ahad min ar-raqab Allah manzo Allah bai farka ba a wannan kaga gajiya ya hadar ma bacci kuma ga sanyi da subahi kaga bacci zai nauyi alam manzon Allah bai farka ba Bilal bai farka ba babu ɗaya da ya farka daga cikin wa'annan mutanen gaba ɗaya daga cikin sa ba an dawo daga yakin Khaibar an gaji ga yaki an yi gajiya subhanallah duk wannan abin fa saboda su kawo mana la ilaha illallah muhammadur rasulullah duk duba wannan gajiyar da wannan abin amma manzon Allah ce musu yake ina gudun kada ku rakana daga Allah wanda suka dawo yaki suka ruko mana wannan suka yi wannan ga annabi a cikin su azza rakana da sallah kaga yanda manzon Allah yake kulawa yake koratar da sahabban shi amma yanzu an samu wanda ma zai ce maka sallan ma ba sai kai ba ko ya bude baki ya ce ya dauke maka to sai ka neman mishi wani addinin ba addinin annabi muhammad ko wane ne wannan ko shehu wane ne yace ya dauke maka sallah ƙarya yake yi ba addinin annabi muhammad yake yi ba yawa ba wani matsayi ba wani mataki da mutum zai kai yace ya ida sallah ba shi duk wanda ya faɗin maka wannan san zuciyar shi ke bauta ma domin ba wannan bane shi ba ma nan tuba yake suka kalla ba wanda manzo Allah yana waji ila qurratu aini fi salat yace babu inda muke jin farin ciki da jin dadi sai na ji goshi na dora shi a kasa ina ma Allah tabbi sannan ka ce wai za a ije wannan wai za ka koma wai kuma kana kira mu wai mu zo mu tsumbi ka kai bawan Allah ne waliyin Allah ko waliyin shaytan ya kamata mu ji tsoron Allah bayin Allah sallah ba wasa bane ya wannan kenan فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احد من الركب باب وند يفركا daga cikin su hatta darabatkum ash-shams har inda sai da hasken rana ta zo kaga gari ya ma gama sha har rana ta fito hasken rana sai ta tabbiji su sakin su anan me zai faru fa fazi'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga nan a riwayar imam muslim yace farkon wanda ya farka a wannan bacci yace sayyiduna rasulullah a kuma wanda fi'lan ko ba haka ba hadisan da suka ga Imam Muslim din da shauran su suka ruwaito mana manzo Allah ya kance ana awwalu man tanshaqu al-ardhu ni ne farkon wanda in kiyama ta zo kasa za ta tsage kabarin shi ya daga daga cikin kabarin to ballantana ma a bacci sayyidina rasulullah ina ba ta an bayyana wasu ruwayoyin suka zo Abu Bakar ne da Umar Umar da ya farka wasu sahabbai suka farka sai manzo Allah bai farka ba me baihu yayye a sai ce Allahu akbar yana fadin haka sai manzo Allah ya tashi yana fadin haka sai manzo Allah ya tashi amma a wannan riwaya duk da riwayan cewa da muslim ya kawo manzo Allah shine farkon wanda ya tashi ya ji karfi ina fatan an fahimta fa fadi'a rasulullahi sallallahu manzo Allah ya farka a kirjice anan malamai suka ce da dali me yasa manzo Allah bai tashi irin tashin kaga da kai ne mika kai kai da Allah bari in dan kara ila ma kai ku dai je ku yi alolan da sai in alhadi to manzo Allah shi kirkita yayi ma da ya farka malamai suka ce me sirrin da yasa manzo Allah ya farka a kirkice wasu malamai wani akwai ma malami Imam Usaili yace shi yana ganin manzo Allah ya farka ne saboda tunanin cewa akwai mayakan da yaje yaka kila za su biyo shi a baya su zo su same su a haka kaga ai abin zazani ne amma shi yazo ya sami abokin dan shiga shi na barci yace sai ya farka a haka ina sai Hafiz al-Hafiz Ibn Abdul Barr yace baka fahimci abin hikiman hadisin nan ba yace ba haka bane manzon Allah tunda yake bai taba jinkir da sallah ba sai a wannan lokaci yace wannan jirkin da sallah shine abin da ya kawo mishi razani ya farka a firgice yace wannan kuma shine Imam An-Nawawi na zuwa yace yawa nan naga fahimta daidai take ina fatan an fahimta ce saboda me ya nuna maka jarun da sayyidina rasulullahi ba rago bane alagabtu mala sannan kuma Imam An-Nawawi ya kara cewa yace duk malaman da suka ruwaito sira da ashabul magazi sun ruwaito manzo Allah a duk yakin da yaje bai taba yin yaki ba abokan maga ba sun biyo bayan shi sun yi irin wannan to kai sai ina ka samu wannan fahimta alagabtu mala kaga yanda malamai suke nakasha ilimi da ilimi ba shi mutumin bane ake taba mutuncin sa a abin da ya amayar shine ake tabawa idan ya zama na sai ta bi janabi Annabi Muhammad ina ba ta an fahimta wannan kenan fa fadi a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala bilalun manzo Allah yana farkawa a wani riwaya yace ma bilal aina anta ya bilal sai bilal fa qala bilal sai bilal yace mishi zai fara uzuri saboda yace ya rasulullah kaga ni sai ya koya mana yanda ake magana da babba ka baga ba yace mishi ni ma bacci nayi ba a'a sai ya fara kai jinjina da girmamawa fa qala ya rasulullah ya annabin Allah ubban annabin Allah akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi nafsi wallahi alazim wanda ya rike zuciya na ya dauke farci ya dauki ido na shine wanda ya rike zuciyar ka ya rasulullah bi ma'ana abin da ya same ka shine abin da ya same ni ya rasulullah kaga ya baka shi uzuri ba wata kofar kuma ya toshe kudu ta inda za a ce dai to ga dai inda bilal ya fada fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam duka akwai kuma kalogawiya anan anan da bilal ya yace akhadha bi nafsi wannan ba alba anan zaida la azabu da me zaka iya cewa qaba alladhi qabida nafsi huwa alladhi qabada nafsa ka in ka zo da fi'ilin da qabada qabida zai zama na ba'u din ta dauke ba'u din nan zaida ce amma me hikimar zuwa da ita li ta'kid adi nafsi li ta'kid an-nafi dan ya kora cewa bayi da laifi ko kadan Allah ne ya kaddara haka shi yasa ya zo da shi ina fata an fahimta kamar inda alqur'ani zai ce maka wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun da alqur'ani yace wa ma Allahu ghafilan yayi amma sai ce bighafilin me yasa aka kawo ba unni ko laisa Allahu bi ahkami aka kawo ba me yasa saboda a kora abin kwata kwata ba ma shi da tunanin dan adam ba zai yi ba ba shi ne ya fiye ma kan shi wannan ba ina fatan an fahimta wannan yannan haka ya biya fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa zala da yaji hujjan da bilal yace sai yace iqtadu fa ba'athu rawahilahum sai yace to kumutashi waqtadu shay'an suka dan yi tafiya wato suka tashi daga wannan wajen suka tafiya ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا daga nan bayan sun bar wannan inda suke sun ƙara tafiya sannan sai sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya umurci Bilal a riwayan imamu ashabu sunan da imamu Muslim Allah ya kara musu yarda sun ce lokacin da manzo Allah ya suka taki na suka ce wani wajen jama'an ana tafe da ruwa sai manzo Allah ya alola sahabbai duk suka yi alola sai da ya tsaya ya raka'atan fajri wannan raka'o'i biyun da ake yi kafin sallar subhi wannan yana nuna maka ingancin mazhaban Imam Malik yanda suka ce wannan nafila wannan raka'atan fajri din idan ya wuce ka kazo za ka yi sallah a masallaci kana zuwa liman ya fara sallah ko kuma zai ruku ka bi shi kamar wa'annan raka'atan amma yaushe za ka rama su sai in rana ta fito ta daga kenan wannan yana nuna mana aikin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi shine abin da malaman mazhaban Imam Malik suka kawo mana ina fatan an fahimta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nafila sai ya umurci shi wannan Bilal fa aqama as-salat daga nan Bilal sai yayi iqama sai kada iqama fa salla bihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subh daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ye masahabbai jagorancin sallar asubahi sun makala shi na ƙasar sala wancan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan bayan ya yi sallar sai ya faɗa ya ce man nasu ya sala duk wanda ya samance da ya mance salla a kan shi fal yi salliha ila idza zakaraha da ya tuna cewa akwai salla a kan shi ya tashi ya rama wannan salla domin ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam salla ta kama shi ta wuce ga annabi Muhammad ya rama shi yasa anan imam Muhammad Allah ya kara masa yarda yana cewa Allah to menene wai hikiman ma da yasa manzo Allah yake tafiya cikin dare yace hikiman wannan shine tafiyan galiban fa su da guzuri da yawa kaga idan aka ce da rana ne rana ta bige ka ga wane ne an fi yawan ci a ci abinci ai wannan in ku aka ce dare ne sanyi ne da shauransu kawai za a yi tafiya irin nasu tafiya ne cikin saura da shauransu ba kai ne ga hautici ga kwalta ga haske ga wannan ba su ba wannan kwata-kwata kawai suna kan dabbobinsu ne wasu ma a ƙasa haka suke tafiya Imamu Ahmad ya ce hikiman kenan sannan kuma nan inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana khashiya salata fali man nasiya salata fali salliha ila zakaraha duk wanda ya manta da sallah ta wuce shi sai ya tuna to ya rama ta yace fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul fi kitabihi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana gaya mana a cikin alqur'ani aqimis salata li dhikri ku tsayi da sallah domin ambato na dan tunani Allah wannan hadisi yana nuna mana ingancin mazhabin Imam Malik har zuwa yau cewa idan mutum ya zama na sallah ta wuce shi wato sallah ta riga ta wuce lokacin da sai ya zama na ya tuna ya wajaba shi ya rama in koda ko a cikin sallah na zaruri ne kai koda lokutan da aka ce ba za a rama ba a yi sallar nafila ba ne idan sallar farzi ne malamai sun ce kai wannan sallah kaga wannan sabanin wanda zai fi ai idan irin fahimtar na yanzu wanda aka kirkiro ta gata nan wanda in ka duba ta a magabata za ka ga tsuraru ne waɗanda suke da wannan fahimtar la yajawuz bid'atu asabi ba su ce cikin ɗan farauta ba gaba ɗaya jumhur ala akasin wannan jumhurin malaman musulunci sun tafi akan wannan fahimtar ne na mazhaban Imam Malik amma wanda za su ce maka wai ai in dai ka bar sallah da gangar ka bar sallah sai ka zo sallan har lokacin da ya wuce ai ba sai ka rawa sai ka barta wannan akramaka Allah ba fahimta bane madaidaici fahimta madaidaici ai wannan ma aslan laifi kan laifi ke domin ka yi abu ka tozar ka sallah da gangar shi kan shi wani laifi ne sannan kuma in rama ta ma laifi ne babu wani dalili wanda ya kai ma wannan karfi duk da irin shubuhat din da dalilan da suke korowa ba abu bane mai karfin kaman wannan don haka duk wanda ya bar sallah ta bar ta ne ga gangar bacci ya dauke ka ne ko shauransu wannan yana wajaba sai ka rama wannan sallah matukan sallah farzi ce to wai in ma muka kalli wannan nassin idan har manzon Allah bacci ya dauke irinsa da sahabban annabi Muhammad akan tafiya jihadi ba ta fito wanda ya biyo wannan da yawan galiban su wasu ƴan aljanna aka yi musu bishara sun zo sun rama sallah ba da san ba da san ran su ba to ballantana wanda to zakatun san ran shi sannan kace ba zai rama ba wannan ba ta fahimta bane madaidaici da fahimtar amma fahimta ne na wasu shuwa kadan daga cikin ayyuka ina fatan an fahimta ba kuma zamu bar aikin Muhammad da sahabbansa ba domin fahimta wasu ɗan mutane kadan da dalilin su wanda bai kai ingancin dalilin jumhur ba ina fatan mun fahimta sannan zaka iya ganin wannan hadisin akwai wani hadisin da yake da tabbatar da wannan wata rana sahabbai sun ce ya rasulullah yanzu wannan sallar da muka yi ta haka mun yi sallah ramuwa shin yanzu in Allah ya kai mu gobe daidai wannan lokacin sai mun ƙara maimaita ta irin wannan sai manzo Allah ya ce asan ayanhana Allah tabaraka wa ta'ala an riba thumma na'mun biha shin yanzu Allah ya hana mu mi aiki da riba sannan kuma mun zo mi umuri da shi menene riba kari a riba anan manzo Allah ya zo da shi ne bi ma'anan lugha watan karin abu ka riga ka rama abu to menene ka kuma ka dauko ta ka bayar me yasa aka samu riba bashi ne na zo wajen malam nasu nace do Allah ina neman miliyan da yace ga miliyan da amma da sharadi sai ka haifo naira 250 yanzu kaga in nazo na bashi wannan naira miliyan daya shi a wajen shi ina bi na mene 250 amma a kaida ai na biya shi wannan abin da zan dawo mishi da shi kudi ka haifi kudi shine haramcin a musulunci kaga su ma sallah ta haifi sallah manzo Allah ya kira ta da riba ba a yarda ba a musulunci ina fatan mun fahimta to wannan hadisin abin da yake nuna mana kenan na daga kula da lokacin sallah daga yanayin hukuncin mutum in yi bacci akan sallah to insha Allah ina ganin hadisi na gaba yana da tsawo za mu tsaya mu amsa tambayoyi wanda Allah ya sanar da mu wanda kuma bai san sani ba in ce ban sani ba domin Allah shi ne masani da mu zo a cikin muwafan Imam Malik shin ina jin kwanan kwanaki ma Alhaji ya dan yi kallo wannan tambaya shin halatta me sal mutum wannan yaji wannan sallah misali kai za ka yi sallar azhur ko ni zan sallar la'asar ni ne liman kai kuma ka zo da kwantar sallar azhur ɗinka ka ce ai to tun daga jam'i nan bari in bi shi kawai ai fo ne dogli kenan ko ga wannan kaga a haɗa su shin ai haka a gaskiya a ra'ayin fahimtar jumhurin malamai da aiki da ya biyo baya da dukkan wajen sahabban Annabi Muhammad da koyarwansa shi ne cewa ba sa yin haka sai kaɗan daga ciki duk da saɓani ne na mazhab kamar mazhabin Imam Shafi'i akwai masu wannan fahimta domin menene inda hadisi ne ya zo a Bukhari manzo Allah yana cewa man bin niyya a wani riwayan bin niyya daya a wani riwayan bin niyya da niyyoyi maganan wannan riwayan wanda ta zo bin niyya sai ta haifar da fahimta irin mazhaban Imam Shafi'i Allah ya ƙara masa yarda da mazhaban irin Imam Ibn Hazm az-Zahiri su suna ganin ba wajibi bane ittihadun niyya tsakanin li da mamu idan ya zama adadin raka'o'in ya daidaita shikenan niyya ba dole ne ya zama ba za a iya bin wannan sallah ina fatan an fahimta amma wannan kadan ne daga cikin a'imma wanda suke da wannan fahimta domin Imam Malik da sahabban duk da ya ruwaito a gare su da kibarun tabi'in da wanda suka ruwaito da aikin da mutanen Madina suka yi gaba daya bai nuna wannan ba kuma mafi yawa daga cikin kibarun hufazun muhaddisin haka suka tafi a wannan fahimta to irin yanda zaka rinka ganin yanzu mutum da ya zo ya dan kutsura wajen shi ya dan tare gemun shi yana maka magana yana ma magana yana tajwidi yana wannan ha ha da wane ne iyakansa kenan yana yazo abin da zai fara nuna maka ai ba zafi da wancan kuskure ne wannan bai daidai to nan ne filosofi domin fahimta ce fiki husunan shi wannan amma wajen a'imma ba sa fada a tsakaninsu akan wannan domin fahimtar nassun Annabi Muhammad kuma alqur'ani ya nuna mana wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlishina lahu din kuma qul inni umirtu an a'budu allaha mukhlishan lahu din a wani wajen ma mukhlishan lahu din ka gani duk ana magana akan ikhlasi ne linya to akalla idan an samu sabari amma inda kuskure kin mutun yayi haka in ka ga baka iya bin shi ba za ka iya baka barci ka je kai wanda ka saba shine yafi domin ibada ana yin shi ne da nasuwa baka bin limamin da ya zama na kana kokonto ba a yin haka kancan in ka na su ka bin shi kenan amma idan ka ga baka nutsu baka rabu da shi dun ba abin ba a bauta ma Allah a cikin kokonto dun Allah ya sarki ba ba su bauta mishi a cikin kokonto wa min annas man ya'budu Allah ala harf alharf anan bi ma'ana ash-shak yauwa cikin nan jinsi na kabilar akwai masu bauta ma Allah akan kokonto cin daidai ne bautan Allah nan ma ai koko dai a koma ma guma kani to kaga qur'ani ya zargi wannan don haka mutum ba ya yi wannan ba amma idan ka je kaman kasashen su inda suke yi a ba za ka in ka je kasashen larabawa in ka ce ai kai sai ne maza ban ka za ka yi to za ka dade kai baka ji sallah ba a jika ba Allah ga su ba ina fatan an fahimta ina ta wajen wannan suka ce suna ƙara bayani kan shi suka tsaya bayan kamar sallah
muna bi ba na son mu yi wuce gona da irin ne za mu zo kan hadisi da yadda a'imma suka fahimci hadisi insha Allah to jinkir da sallah misali ka dauki azhur da al'asr maghriba da isha kace za ka rinka yin su idan ya kasance mai yin idan ya kasance mai yin nasu da dalili ne kamar lokacin ruwa kan abinda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yana yi kenan ko kuma an ga hadari a hada sallah wato ayyuka salatu sur ya halal ya inganta wannan ko kuma wani abu ne uzuri ya kama ka tafiya kamar yadda muka yi magana a baya kwanaki tafiya sai kama ka ga sallan yanzu lokacin ta ya karato in kuma ka sauka can lokacin ta ya wuce da wannan to bazu Allah ya salla a irin wannan amma babu ruwa babu komi kullun ka ce ka hada magariba da isha azhur da al'asr wannan akwai hadisi guda daya yazo a cikin bukhari ibn hajar al-asqalani ya kawo shi bazu Allah ya ta'ayyi haka amma aikin shi har ya bar duniya ya koma ga Allah ya saba ma wannan hadisin har ya bar duniya ya koma ga Allah sayyidina rasulullahi azhur lokacin azhur la'asr lokacin la'asr maghriba haka isha haka subahi in an ga ya hada sallah to sai a hali irin wadanda muka ambata hali na ruwa ko ganin hadari ko irin tabiya irin wannan sahabban shi da suka zo baya wadanda suka fahimci dalilin da ya sa manzo Allah ya ka irin su Abdullahi ibn Umar shi sai da ya zama idan tsananin sanyi ya sanyi ma sosai Abdullahi ibn Umar yana hada sallah ina fatan an fahimta amma kai ka dogaran aikin kadai wancan hadisin da ke Bukhari ka ce kan kullun akan haka zaka dinga yin sallah haka koma ga Allah ba koyarwan annabi bane wannan ba a kai shi manzon Allah sahabban shi suka tafi ba har ya zama ne yayi wafati akan haka ba haka manzon Allah yayi ba dai ruwa yayi shi da wata dalili duk al-hafiz ibn hajar amirul mu'minin Allah ya kara masa yarda yayi ta kokarin ya gano menene hikiman da yasa manzon Allah yayi dai karshe ne yace ila yayi ne don karantarwa kenan in wata hali ta sa an yi haka ba laifi bane a musulunci amma mutum ya riki wannan a kullun to ba hujja bane a musulunci ba ina ba ta mun fahimta Allah wani mutum ba shi ne akwai wani tun bai fata sallan nafila to yin sallan nafila bayan sallan subahi hadisin da yazo a cikin muslim ya tabbata annabi muhammadu alaihi wa sallam ya ce ba a yin sallar nafila bayan sallar subahi har sai rana ta kala wannan shine fahimtar jumhurin malamai bar hal yan bana dayan ma kan ga wan addinin ne yanzu an karbo new model daga Saudiya shi ma kanshi Ibn Husaini Allah ya kara masa rahma shi ma yana daga cikin wanda yayi wannan fatawan cewa ba ka yi sallar nafila bayan sallar subahi ba yana ganin a koma wancan hadisin muslim a yi shi bayan rana ta kala amma da za mu samu kuma mutum sai ya zama na yayi ba haramun bane ko a malikiya makaruhi aka ce
saboda me wani hadisi guda daya da ummul mu'minin ummu sauda ummul mu'minin sauda ta ruwaito ina nan a cikin ashabu sunan sun kawo wata rana manzo Allah ya taso daga sallar subhi sai ga wani mutumi yana sallah yace wani irin sallah ne bayan ya gama yana tumai sai yace ai wata awi biyin nan ne da niki da mukan yi kafin sallar subhi na zo ban samu ba sai na fara samu sallah shine yanzu na taso ne wannan sai manzo Allah ya shiru bai ce mar komi bai tafi to abinda ko manzo Allah ya shiru yace ba komi ba ba laifi ba ke shi yasa malaman malikiya sai suka ga to wannan ashabu sunan ne amma muslim ya fi karfi hadisi muslim ya fi karfi sai suka ce to wancan shine amma wannan makaruri in kai kai makaruri ina fatan an bayyana mutum ne to Allah ya kiyaye mu Allah ya kara mu da lafiya sai zama na yana da azumi azumi ana cikin yin azumi sai irin masu ciwon jinin nan sai jinin da ciwon jinin shi ya same shi sai zama na wannan azumin ranan ya bata wannan azumin ranan shi idan Allah ya kai mu bayan sallah zai rama azumin ne koko zai ciyar ni idan mun ba mu manta ba a baya Imam Malik da yake Abdullah ibn Umar ya suma har lokacin sallah ta wuce da sai farko da ya farko da ya farfado ai bai rama wannan sallar ba Imam Malik yace ina zaton duk lokacin da ya wuce kaga kula da ibada ko yace ina zaton duk lokacin da ya wuce anan idan haka ya azumin ranan babu azumi a tare da shi amma idan ya kai ma bayan sallah za su rama azumi ne guda ɗaya idan ko baya zaman rashin lafiya ne a gare shi yayi yawa wanda ba zai iya yin azumi ba sai ya ciyar akan fatawan wasu malamai wanda shine galibin fahimtar malaman mazhabin Imam Malik yau ina fatan an fahimta wannan shine wallahu a'lam malamai sun yi sabani ne malam gani akwai wanda suka ce wannan ya a yakin Khaibar ne akwai wanda suka ce a yakin Hudaybiyya ne akwai kuma wanda suka ce a ba akan haka bane dawowar shi Tabuk ne akwai kuma wanda suka ce shine wancan malamin da yace a Hudaybiyya ne shine nasu ya rauni amma wasu malamai suna ganin tsitsan ayyuka ne da dama shi ya sa ta sabani ya zo akan haka ina ba ta rubuta to subhanallah Allah ya tabbata Allah ya
Amen.